الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا شيء درسينا أليل أربعين دبيو أليتا في القلوب المرأة ذو مشيقبا لقى حديثنا دليل يردبو مشاترة إن شاء الله karshen babi na goma sha hudu babu salati fi bayt wa anhu kuma an karbo daga shi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ya kasance ya khuruju yawmal fitri wal adha yana fita ranar idul fitri da kuma ranar idul layya ila musalla zuwa wurin sallar idi shine musalla wa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salatu abu na farko da yake farawa shine salla thumma yansarifu sannan ya juya fa yaqumu muqabilan nas sai ya miƙe yana mai fuskantar mutane wan nasu ala sufufihim kuma mutane suna kan safunsu fa ya'ibuhum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi wa ya'muruhum kuma ya musu umarni muttafaqun alaihi hadithin yana sahihul bukhari kitabul idain babul khuruji ila musalla bi ghairi minbari babul khuruji ila musalla bi ghairi minbari hadithin 956 da kuma sahihu muslim hadithin 1889 ya kawo lafazin da yake cikin sahihul bukhari ne amma yanda lafazin hadithin ya zo عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي مدعو الله يا كتج يخرج يوم الفطر والأضحى ينادي رانر عيد الفطر لكم رانر عيد الليا إلى المصلى سوى والمصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة abu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yake farawa shine sallah da zaran ya isa filin idi da zaran annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa filin idi abinda zai fara yin sa kawai shine sallah thumma yansarifu sannan ya juyo fa yaqumu muqabilan nas sai ya miƙe yana fuskantar mutane wan nasu julusun ala sufufihim kaga idan aka samu bambanci yace wan nasu ala sufufihim wan nasu julusun ala sufufihim mutane suna zazzaune akan sahunsu fa ya'ibuhum sai ya musu wa'azi wa yusihim ya musu wasiya wa ya'muruhum kuma ya musu umarni فإن كان يريد أن يقطع ضعفا قطعه إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا نفسه يطور آية ما يقع فأولنا ذوك جنه واتوزي زيز الزعباء يخرج طائفة من الجيش يفتد جماعة نزاع طورة في أي إلى جهة من الجهات أو يأمر بشيء أمر به وكما إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا سيه أمرني wannan lokaci yake bada umarni kuma ya tsare gusannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya ya koma cikin garin Madina shine Abu Sa'id al-Khudri yace falam yazal an-nasu ala zalika mutane ba su bar yin haka din ba tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka abu ya kasance a zamanin sayyidina Abu Bakar haka ma zamanin shugabancin sayyidina Umar bin al-Khattab da kuma zamanin sayyidina Usman bin Affan Allah ya kara musu yarda hatta karajtu ma'a Marwan har sai da na fita tare da Marwan wato lokacin Muawiya bin Abi Sufyan yana shugabanci Marwan shine gwamnan Madina saboda haka ranar sallah yace wa huwa amirul madinati fi aqha aw fi turin ko dai a ranar idul fitri ko kuma ranar idul layya falamma ataina musalla lokacin da muka isa wurin sallah izamin barun banahu kathiru bin salti sai ga wani mimbari wanda kathiru bin salti ya gina fa idha marwanu yuridu an yartaqiyahu marwan shine gwamnan madina yana kokarin zai hawa nan mimbarin kabla an yi salli ya kafin ya yi salla sabanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da khulafa'ur rashidun suka kasance suna yi suna fara yin salla kafin khutba shi zai hau mimbari wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu mimbari yanzu gashi an yi mimbari kuma zai hau mimbari ya yi khutba kafin ya yi salla fa jabbatu bi sawbihi sai da jisbo tufafinsa fajabazani shi ma sai ya fiske fartafa'a sai ya haura kan mimbarin fa khataba qabla salati sai ya huduba kafin yayi sallah fa qultu lahu sai nace masa bayyartum wallahi kun dai canza na rantsa da Allah in ji Abu Sa'id al-Khudri yace kun dai canza wato ku shuwa gabanni na yanzu kun canza abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi fa kada sai ce Abu Sa'id قد ذهب ما تعلم شاكي ابو سعيد عندما كثني ان يا رجايات سنر النبي صلى الله عليه وسلم ده كثني افاره ين صلى كافي حدوبا wannan sunnan ta riga ta ta فقلت سيدي نجي ما اعلم والله خير مما لا اعلم عندما نسني والله يا في الخير ابن لي من سن شبا فقال سيدي إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة متعني باسا جرم إذا أنقم صلى بدأت شوراري مبا توقع النظام يمسو الرضوة فجعلتها قبل الصلاة وأن دليل ينسى نسك خضوبة كافين أي صلى كما رأينا أن حديث يضبات أجرس ليوجي وأن الشيء لفظ ليوجي صحيح البخاري wannan hadisi kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa cikin Fathul Bari kowane hadisi yana da ilimin da yake karantarwa shi wannan hadisin Ibn Hajar cikin Fathul Bari mujallad na biyu shafin 450 yace wasu dilla bihi ala istihbab al-khuruj ila as-sahara li salati al-eid ana kafa hujja da hadisin nan akan cewa mustahabi ne a fita bayan gari shine as-sahara a je daji li salatin Eid idan za a yi sallar Eid. Wato babban darasin wannan hadisi shine fita bayan gari idan za a yi sallar Eid. Malamai suna cewa yin haka din mustahabi ne wa anna zalika afdalu min salatiha fil masjid, kuma a yi sallar idi a bayan gari din nan shine yafi daraja akan a yi sallar idi a cikin masallaci. Dalilin da yasa saboda wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri ya karkare dukkan wani bayani da ake bukatar a yi a kai. Abu Sa'id al-Khudri ya bayyana cewa ba wai sallah guda ɗaya ba, kana rasulullahi ya khruju yawmal fitr wal adha ila al-musalla, ya zama ainihin al'ada ce, wato ta zama al'ada gaba ɗaya ga shugabanni kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri ya faɗa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ranar idul fitr yana fita bayan gari ne yayin sallah, haka kuma ranar idul adha idul layya babu bambanci. Ya khruju yawmal fitri wal adha, yana fita a ranar idul fitri da kuma ranar idul layya. Abinda zaka lura da shi a duk duniya babu wani bigire da yake da daraja ta wajen yin sallah kamar wato Ka'aba. Ka'aba ce tafi daraja saboda sallah a Ka'aba yana da lada 100,000. Sallah a masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yake biyo baya. Duk duniya babu inda za ka yi sallah ka samu lada kamar a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam a garin Madina, in ba dai sallar ka yi ta ne a Makka ba. To amma duk da haka idan ranar Idi yake ta zo, Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya bar garin Madina ya bar wannan masallacin nashi ya je bayan gari ya yi sallar Idi. Kuma ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Ibn Hajar yake ne muwafaqatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ala zalika ma'a fadli masjidi, duk da falalar masallacin Madina, duk da darajar wannan masallacin. Amma idan ranar Idi ta zo, Annabi sallallahu alaihi wa sallam zai bar gari a tafi bayan gari a je a yi sallar Idi. Wannan yana nuna cewa ita sallar Idi bai kamata a yi ta cikin gari ba. To amma al-Imam Shafi kamar yadda yazo cikin littafin sa al-Ummu, shi ma Ibn Hajar yayi magana akan bayanin al-Imam Shafi cikin Fathul Bari yana sharhi hadisin nan, yace balagana anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana yakhruju fil idain idan musalla bil Madina. Al-Imam Shafi yace labari ya iso gare mu cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana fita bayan gari a ranakun Idi, zai tafi musalla bil Madina, ba zai sallar Idi a cikin gari ba. Yace labari ya iso gare mu. Wato waɗannan hadisai da muka karanta kenan sun isa ga al-Imam Shafi, shi ne yake cewa labari ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana fita bayan gari ya sallar Idi. To ba shi kadai ba, wa kaza man ba'dahu, haka ma waɗanda suka biyo bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam su ne khulafa'ur rashidun, illa min uzuri matarin wa nahwihi, sai fa idan akwai wani uzuri kamar misali rashin ruwan sama ko makamancin haka, wato idan akwai wani dalili wanda zai hana a fita bayan gari. Amma matukar babu wani uzuri, to wannan ita ce sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma ita ce sunna ta khulafa'ur rashidun, cewa kadhalika ammatu ahli al-buldan illa ahli makka, haka duk mutanen garuruwa. Al-Imam Shafi'i, wato Shafi'i ya ce duk garuruwa suna fita bayan gari suke zuwa sallar Idi, mutanen Makka su ne kadai ba sa fita. Me yasa mutanen Makka ba sa fita bayan gari? Kuma ko yanzu ne ka tafi aikin hajji, idan aka ce maka ranar Idi ta zo, za ka ga a masallacin Ka'aba ake Idi, ba za a fita bayan garin Makka a je a yi Idi ba. Wannan ba wai daga yanzu ba ne, tun zamanin salaf. Shi yasa al-Imam Shafi'i yake ba da misali da haka, wannan a tarihi haka aka samu duk duniya kowane gari hatta Madina za a bar cikin gari a tafi bayan gari a yi sallar Idi amma banda mutanen Makka ثم أشار إلى أن سبب ذلك لا دليل ليس متعنى مكة باسا فتا سيجد دليل ليس صعة المسجد وبيض أطراف مكة سبب عينه عندما ذاك سامو ينادى سرري أجر مكة شيني مسلاكين كوني عظاما نداء وكمر ينزود أيك روسى دواسو أما يدولي يزم في ليبا وكمر kana zamanin da shi al-Imam Shafi'i yake bada labarin nan lokaci ne wanda ya zamanto duwatsu ko ina a garin Makka babu inda ake da sarari sai dai inda masallacin yake to nan ne kadai yake da fili falau umira baladun fa kana masjidu ahlihi yafa'uhum fil a'yad al-Imam Shafi'i yace ni a gani na da za a samu wani birni ya samu habaka birni ya samu ci gaba har dai ya kasance an yi babban masallacin da zai ishi mutanen garin gaba daya ya fa'uhum fil a'yad lam ara an yakhruju minhu Shafi'i yace ni bana ganin ya kamata mutanen garin su bar cikin gari su bar masallacin su je bayan gari in dai akwai masallacin da zai dauki jama'an garin gaba daya in aka samu irin wannan ci gaba to ba maka kawai ba ko ina a duniya mutane suna iya sallar idin su a cikin masallacin fa in kana la yafa'u idan kuwa masallacin garin ba zai ishi mutanen garin gaba daya su yi sallar idi ba kuri hati salatu fihi wala i'ada makaruhi ne a yi sallar idi a cikin masallacin tunda ba zai ishi jama'an garin ba amma idan an yi ma ba a cewa sallar ba ta inganta ba ba za a sake yin ta ba wato sallar ta inganta amma dai ba a yi daidai ba sai yace wa muktaba hadha ainihi abinda yake la'akari da shi muhimmin abu da ya kamata a lura da shi shine me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fita daga garin Madina ya tafi bayan gari ya sallar idi ana so a gane abinda ake kira al-illatu wato sababin da kansa annabi ya aikata wani aiki shine al-illa mecece illa da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fita daga masallaci daga cikin garin Madina ya je bayan gari a je ayi sallar idi me illa me dalili yace taduru ala al-dhiqi was-sa'ati ai ana la'akari ne da kuntatan wurin da za a hadu da kuma la'akari da yalwatan ainihin bayan gari idan aka ce za a yi sallar idi a cikin gari wurin ba zai zo jama'a ba wannan kaga a fahimtar malaman fiqh la lizatil khuruj ila as-sahara'i Imam Shafi'i yace ba wai ainihin fita bayan garin ne muhimmi ba inda zai dauki jama'an shine muhimmi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar Juma'a a masallacin sa na cikin garin Madina amma idan idi yazo zai ci a fita bayan gari me yasa saboda fitan da ake a sallar idi ya fi fitowa da jama'a suke a sallar Juma'a fitan da jama'a suke su tafi sallar idi ya fi yawa akan fitowar da jama'a suke zuwa da sallar Juma'a musamman saboda hadisai da muka karanta kamar hadisin Ummu Atiyya da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni hatta mata waɗanda suke al'ada su ma su fita zuwa sallar idi kaga irin wannan umarni babu shi ga mata akan zuwa masallaci sallar Juma'a hasalima abin da muka karanta shi ne juma'a ta faɗi ga mace wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam juma'a ba farilla ba ce akan mata wanda manzon Allah ya kirga waɗanda shari'a ta sauke musu to amma ga sallar idi ba ana son kowa ya fita saboda haka adadin jama'an da za su taho sallar idi sun fi adadin mutane da ke sallar juma'a wato shi al-Imam Shafi'i yana cewa abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fita bayan gari a yi sallar idi saboda a cikin garin babu wurin da zai dauki jama'a ne ba wai saboda fita bayan garin yana da wata falala ba ai babu ma inda hadisi ya tabbatar mana yana da falala kamar masallacin garin Madina in ba dai masallacin Makka ba ne saboda haka ya za a bar masallacin garin Madina a fita bayan gari me ya kawo haka wato dalilin saboda masallacin ba zai dau jama'a ba ne saboda haka a yanzu inda za ka je Madina ranar Idi ba sa fita saboda wannan masallacin zai dauke su. Allah ya samu gani. Kamar yadda Imam Shafi'i yake faɗa ne, falau umira baladun makana masjidu ahlihi yafa'uhu fil a'yad lam ara an yakhruju min. Idan aka samu lokaci da mutanen gari suka fadada masallacin su har ya iya daukan jama'an garin gaba daya, Shafi'i yace ni bana ganin ya kamata su bar gari, saboda dama abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fita ai saboda babu wurin da zai dau jama'an ne. Li'anna al-matluba husul umum al-ijtima, domin abin da ake nema shine haduwar jama'an ta kasance a wuri guda. Fa idza hasala fil masjid, idan kuwa haduwar za ta kasance a masallaci, ma'a afdaliyatihi kana aula, tare da la'akari da cewa masallacin Madina shine masallaci da yake na biyu wajen daraja, to ai sallar Idi a masallacin Madina in yana da faɗi zai dauki jama'a ya fi a ce an fita bayan gari. To yanzu da yake masallacin yana da faɗi, saboda haka yasa suke sallar Idi a ciki. Hadisi na gaba, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, an karbo hadisin daga Amr bin Shu'aib an abihi shine Muhammad an jaddihi shine Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr shine sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato wannan jikan Abdullah bin Amr shine ya rawaito hadisi an Amr bin Shu'aib an abihi wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Amr an jaddihi wa huwa Abdullah bin Amr radiyallahu anhum, Allah ya kara musu yarda. Qala qala nabiyullah, Abdullah bin Amr yace annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yace at takbiru fil fitr, itakabbara a idul fitr, a lokacin sallar idul fitr kabbara sab'un fil ula, sau bakwai ne a raka'an farko, wa khamsun fil akhir, sau biyar ne a raka'ar ƙarshe, wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima, kuma karatu yana zama a bayan kabbarorin ne gaba ɗayansu, ba sai an yi karatu kafin a yi kabbarorin ba. Wato za a yi kabbara sau bakwai a raka'an farko, sannan a yi karatu. Za a yi kabbara sau biyar a raka'a ta ƙarshe kafin nan a yi karatu. Akhrajahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisin yana Kitabu Salati babu takbir fil idain. Haka nan al-Imam Tirmidhi yana Kitabu Jum'ati babu ma ja'a fi takbir fil idain. Yanda lafazin yazo anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kabbara fil idain, annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi kabbara a Idul Fitri da kuma Idul Adha, babu bambanci. Wato da Idul Fitri da Idul Adha, wannan riwayar al-Imam Tirmidhi. Fil ula sab'an, a raka'ar farko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara bakwai, qabla al-qira'a, kafin yayi karatu. Wa fil akhirati khamsan qabla al-qira'a, a raka'a ta ƙarshe kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara biyar kafin da yayi karatu. Kaga hadisin riwayar al-Imam Abu Dawud ya zo ne ainihin lafazi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru fil fitr sab'un fil ula wa khamsun fil akhira. Amma ga riwayar al-Imam Tirmidhi labari ne game da yanda annabi yake yin sallar Idi, yace anna nabiy sallallahu alaihi wasallam inna nabiy sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idain. Haka yana ba da labarin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar Idul Fitri da kuma Idul Adha. A sunan Ibn Majah, Kitabu Iqamati Salati babu ma ja'a fi kam yukabbiru al-imamu fi salati al-idain, hadithin yana sunan Ibn Majah da sunan Ad-Darqutni Kitabu al-idain babu al-idain. Haka nan a sunan Kubra na al-Imam al-Baihaqi Kitabu Salati al-idain babu at-takbir fi salati al-idain. hadisin yana sunan Abi Dawud, sunan Tirmidhi, sunan Ibn Majah, sunan Dharqutni, sannan sunan Kubra na Imam Al-Baihaqi. Wana kala Tirmidhi Ibn Hajar yace Al-Imam Tirmidhi ya dauko labari anil Bukhari game da Al-Imam Al-Bukhari tashihahu akan cewa Al-Imam Al-Bukhari ya inganta hadisin nan amma dai hadisin baya cikin sahih Al-Bukhari Al-Imam Tirmidhi yake bada labari Al-Imam Tirmidhi yana da littafi da ake kira Kitabul Ilal Al-Mufrada hadisin littafin yana da muhimmanci saboda yana bayanin illoli da akan samu game da hadisai to sau da yawa Al-Imam Tirmidhi yakan bada labari game da Al-Imam Al-Bukhari akan hadisin da bai zo cikin sahih Bukhari ko sahih Muslim ba Al-Imam Tirmidhi yakan mar tambaya saboda malamin sa yana mujallad na farko shafin 288 yace sa'altu Muhammad ibn Isma'il na tambayi Al-Imam Muhammad ibn Isma'il yana nufin Al-Imam Bukhari an hadha al-hadis Tirmidhi yace na tambayi Bukhari game da wannan hadisin wannan hadisin na Abdullah ibn Amr kabbara a Idul Fitri sau bakwai ne a raka'an farko sau biyar a raka'a ta ƙarshe wata riwaya kabbara a duka kowace sallar Idi da Idul Fitri da Idul Adha sau bakwai ne a raka'an farko sau biyar a raka'a ta ƙarshe na tambayi Imam Bukhari me ya ingancin wannan hadisi sai Imam Bukhari yace laysa fi hadhal babi shay'un asahha minhu wa bihi aqulu yace ai babu wani hadisi da zaka samu wanda yake magana game da adadin kabbarori wanda ake yi a Idul Fitr sallar Idul Fitr da kuma sallar ta Idul Adha babu hadisin da yake bayanin adadin kabbarorin da ya kamata kayi a raka'an farko da raka'an karshe wanda yace wannan hadisin inganci Imam Bukhari ya faɗa masa haka sai shi Al-Imam Tirmidhi yace wa bihi aqulu to ni ma haka nake faɗa wato in dai ana magana ne game da hadisin da ke bayyana adadin kabbara wanda ya kamata mutum ya yi a raka'an farko da raka'a na ƙarshe sallah ta Idi to babu hadisin da ya wannan inganci kaga wannan hikimar ta sa Ibn Hajar shi kuma ya kawo hadisin nan lokacin da zai magana akan kabbara a lokacin da ake sallar Idi hadisin yana sahih sunan Abi Dawud bayan Al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisin nan ko da yake Ibn Hajar bai kawo riwayar sa ba ya kawo riwayar Al-Imam Abu Dawud amma Al-Imam Tirmidhi ya kawo hadisin a cikin sunan fi sunanihi mun ce yana Kitabul Jumu'ah babu ma ja'a fi takbir fil idain hadisin 536 bayan Tirmidhi ya kawo hadisin Abdullah ibn Amr game da kabbarori da ake a raka'an farko ta sallar Idi da kuma raka'a ta ƙarshe sai ya ce wal amalu ala haza inda ba'd ahli al-ilm min ashab an-nabi wa ghayrihi akwai wasu daga sahabbai waɗanda ke aiki da wannan hadisi wa haka da ruya an abi huraira kuma an samu labari game da abu huraira annahu salla bil madina nahwa hadhihi salat abu huraira ya taba shugabantar madina haka je sallar Idi yayi irin haka kamar yadda hadisin nan ya nuna wa huwa qawlu ahli al-madina wa bihi yaqulu malik kuma wannan ita ce fahimtar al-imam malik yana aiki da wannan hadisi haka na al-imam shafi'i al-imam ahmad bin hanbal duk suna aiki da wannan hadisi abdullah bin mas'ud sahabi ne shi yana da fahimtar ta daban kamar yadda imam tirmidhi yake faɗa annahu qala fi takbir fil idain tis'a takbirat fi raka'ati al-ula abdullah bin mas'ud shi yana ganin ayi kabbara tara a raka'an farko khamsan qabla al-qira'a ayi raka'a biyar kafin ayi karatu wato raka'ati thaniya idan an zo raka'a ta biyu fa yabda'u bil qira'a sai fara yin karatu summa yukabbiru arba'an ma'a takbiratir ruku kaga ya raba su kabbarori guda tara raka'an farko yayi biyar raka'a ta biyu ayi hudu wannan fahimtar Abdullah ibn Mas'ud kuma akwai sahabbai waɗanda ke tare da shi a irin wannan fahimta ne al-Imam an-Nawawi yace wa amma takbirul mashru' fi awwal salati al-eid kabbara da aka shar'anta idan an tafi sallar eid al-imam shafi'i yace huwa sab'un fil ula kabbara bakwai za a yi a raka'an farko kamar yadda muka ce wannan ita ce fahimtar al-imam malik al-imam ahmad fa amma akwai inda suka bambanta shine shin kabbara bakwai din nan hadda kabbaran harama ne ko banda ita al-imam shafi'i yana cewa gairu takbiratul ihram banda kabbaran harama saboda haka idan limai yayin kabbaran harama imamu ma yayin kabbaran harama wannan ba al-tahin bakwai din cikin su khamsun fi thaniya gairu takbiratul qiyam kabbara biyar da aka ce za a yi a raka'a ta biyu fa banda kabbaran dagowa daga sujuda saboda lokacin da aka dago daga sujuda ai ana yin kabbara banda wannan kabbara idan an tsaya za a yi wasu biyar ne a tsaye shi kuma malik fa yace wa qala malik wa ahmad wa abu thawr kadhalik lakin sab'un fi al-ula wa idha kunna takbiratul ihram shi malik da al-imam ahmad suna cewa kabbaran nan guda bakwai ɗaya daga cikin su kabbaran harama saboda haka idan mutum yayin kabbaran harama zai ƙara guda shida kaga akwai inda suka bambanta duk da cewa adadin kabbarorin an yadda bakwai ne amma shin an saka kabbaran harama a ciki ko ba a saka ba sannan al-imam abu hanifa yana cewa khamsun fil ula wa arba'un fil thaniya bi takbiratil ihram wal qiyam shi bai yi aiki da hadisin kai tsaye ba yana cewa kabbarori guda biyar za a yi raka'a ta farko sannan a yi kabbarori hudu a raka'a ta amma jumhurul ulama yara hadhihi takbirat mutawaliya muttasila galibin malamai suna ganin waɗannan kabbarori za a yi su ne a jere Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a jere afa al-imam shafi'i al-imam ahmad su kuma suna cewa yustahabu baina kulli takbiratayn zikrullahi ta'ala sabanin al-imam malik da al-imam shafi'i shi yasa a nan ba mu sani ba su suna cewa duk sa'ilin da aka yi kabbara nan sai an yi zikiri idan aka yi kabbara guda za a yi zikiri sannan a sake wata kabbara a yi zikiri za ka ce ai kabbaran ma zikiri ne la abinda suke nufi shine za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana da asali da abdullahi bin mas'ud daga abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud yana da wannan fahimta to akwai hadisin Aisha kamar yadda za mu karanta nan gaba wanda yake tabbatar da haka al-imam shaukani a littafin Lailul Awtar shi ne malamin da ya fi kawo bayanai game da waɗannan kabbarori babu shakka an yadda cewa kabbarori bakwai ne a raka'a farko sannan kabbarori biyar a raka'a ta ƙarshe an yadda an samu hadisi amma sai da aka samu fahimta daban-daban har guda goma game da yadda ake yin kabbarorin nan a sallar Eid ya yi bayani a kansu bayani mai tsawo Lailul Awtar mujallal na uku shafi na 355 yace wa qad ikhtalafa al-ulama malamai sun yi sabanin fahimta fi adadi takbirat fi salati al-eid fi rak'atayn game da adadin kabbarori wadanda ya kamata a yi a raka'a biyu din nan na sallar eid wa mawdi at-takbir da kuma wurin da za a yi kabbara din sai da aka samu fahimta har kashi goma fahimta daban-daban har kashi goma ahaduhuma fahimta ta farko annahu yukabbiru fil ula sab'an qabla al-qira'a yayi kabbara sau bakwai sai yayi kabbara bakwai kafin nan yayi karatu sai yayi kabbara sau bakwai kafin nan ya fara karatu Fatiha wa fi thaniya khamsan qabla al-qira'a a raka'a ta biyu yayi kabbara biyar sai ya gama kafin nan yayi karatu sai al-hafiz al-iraqi yace huwa qawlu aktsari ahli al-ilmi wannan fahimta ta farko ita ce fahimtar akasarin malamai من الصحابة والتابعين والأئمة تند كصحابان النبي صلى الله عليه وسلم زوا كتابعي لكما إشوا قبل نمو تابوبي يكرغا صحابي لأك سابو سنة دوانا وفينتا سابو دوانا غديك دموك كرنتا يكي وهو مروي عن عمر أم بعد لاباري كيوا فينتا سيدنا عمر كينان وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجابر وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة وأن صحابي غبادة يكبت كيوا فينتا سكينا shi yasa ma ibnu hajar ya kawo hadisin nan da ya kawo hadisin da ya kawo wata fahimta ba illa ya tsallaka inda ana magana akan kabbara a sallar idi to wannan hadisin shine wanda ya samu karbuwa wajen akasarin sahabbai sannan yake wa qaulul fuqaha istaba min ahli almadina malaman fikihu sanannu hada da umar bin abdul aziz al-imam az-zuhri madkhul ad-dimashqi كداو جمالك الإمام الأوزاعي الإمام الشافعي الإمام أحمد إسحاق ودنا نتسنى دوا نفهمتها. وده فدوا نن شيء كشيء نفهمتها نفرقه. كم شيء نفهمتها ده بسامن واتو متي يوم جماعة ده صاحب زوا كتابي أي. تذكر جسورم فهمتها بودا قوم ده. عند بعض هني متذكر جس. تبودا باسو ده متوجرو. wanda ya kai ainihin karfin wannan fahimta da muke magana akai saboda shi ne hadisi yake kai da ya kawo sai ya ce ihtajja ahlul qawl al-awwal wadanda suke da wannan fahimtar da cewa kabbara bakwai a raka'an farko kabbara biyar a raka'a ta biyu kuma ai kabarbarun nan kafin ai karatu za a yi kabbara a raka'an farko bakwai kafin a yi karatu haka nan raka'a ta biyu a yi kabbara sau biyar kafin a yi karatu me ya hujjar su sun ba da hujja bi ma fil babi min al ahadithi al musarrihati bi adadi takbiri wa kaunihi qabla al qira'a suna kafa hujja ne da hadisin da ke cikin wannan babi da ire-irensa waɗanda suka tabbatar da cewa kabbara bakwai ne a raka'an farko kabbara biyar kuma a raka'a ta biyu ابن عبد البر yace hadisin da yazo da magana akan cewa kabbara bakwai ne a raka'an farko kabbara biyar a raka'a ta biyu ruwaya an annabi sallallahu alaihi wasallam min tariqin hafsan an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi masu kyau hadisai ne karbabbu masu kyau annahu kabbara fil idain sab'an fil ula wa khamsan fil thaniya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara sau bakwai ne a raka'an farko yayi kabbara sau biyar a raka'a ta biyu sai kirga sahabbai da suka ruwaito hadisin ko da yake anan ablughul maram hadisin sahabi ɗaya kawai ya kawo sai yace akwai abdullah ibn umar akwai abdullah ibn amr akwai jabir akwai aisha akwai abu waqid al-laifi akwai amr ibn auf al-muzani wadannan sahabbai duk sun tabbatar da cewa kabbara sau bakwai ake a raka'an farko kabbara sau biyar ake a raka'a ta to sannan sai ibnu abdul barri yace wa lam yurwa anhu min wajhin qawiyyin wala dha'ifin khilafu hadha babu wani hadisi da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuska mai karfi ko mai rauni wato babu ba hadisi sam da aka ruwaito game da sallar idi ta annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ba a wannan siffan ba saboda haka wa huwa aula ma umila bihi wannan hadisin shine mafi dacewa ai aiki da shi kar ma ka saurari wata fahimta na'am akwai fahimta kamar inda al-imamu shaukani ya kirga fahimta ta kai har kashi 10 fahimta ta kai kashi 10 amma ba amfanin ma ka san su saboda me saboda ba su da wata hujja kamar inda ibnu abdul barri ya faɗa to ga hadisin aisha yana sunan dara kutubi wanda hadisin aisha kuma shi ya raba gardama hadisin aisha shi ya raba gardama an ji al-imam shaukani hadisin aisha yana cewa siwa takbiratul iftitahi banda kabbaran buɗe sallah yana sunan abi dawud siwa takbiratayir ruku'i banda kabbara wanda ba a lissafi da kabbara na dagowa daga ruku'i ko kabbara na tasowa daga sujuda la شيء الإمام الشوكاني يقول هو دليل لمن قال إن الطبعة لا تعد فيها تكبيرة الافتتاح والركوع وأن كبروري قد بقي كما عند مكتشي شيء إمام مالك لنا تيوا أسكا كبرا هرما أشبي ما الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل سنة تيوا لا بدا أسكا أشبي حديث عائشة الإمام الشوكاني حديث عائشة يا رب غردما يعني حديث عائشة تنا كيوا بند كبرا هرما أشكي أشكي لن إذن أكزو أكي كبرا هرما تضع كرد وسكبرو ريبو دابوكي ودنا كبرو ريبو دابوكي كرأسا كبرا دزا أي لوكة دزا أتفر فوقكم لا kaga kenan in za a sada da kabbara na harama da kabbara na tafiya ruku'u kabbarorin za su zama guda tare ke wannan shine abin da yafi inganta wal khamsu la tu'addu fiha takbiratur ruku' haka nan da aka ce raka'a ta biyu rakabbara biyar ne to karka yi lissafi da kabbaran dagowa daga sujuda da kuma kabbaran tafiya ruku'u wannan shi yafi inganci ji al-Imam Shawkani don haka idan zaka hada da su to zai zama kabbara bakwai ne a raka'a ta biyu a raka'an farko kuma kabbara tara ne bayan ya faɗi haka Imam Shawkani ya ce wa arjahu hadhihi al-aqwal mafi rinjaye game da waɗannan fahimta da aka ce sun kai goma game da yanda ake yin kabbara a sallar Eid mafi inganci mafi rinjayen hujja awwaluha shine fahimta na farko wato ita ce wanda muka yi bayani a kanta fi adadi takbir wa fi mahallin qira'a hadithun Aisha Allah ya kara mata yarda wanda yake sunan Abi Dawud kitabu salati babu takbir fil idain hadithun 1149 zuwa 50 yana sunan Ibn Majah kitabu ikamati salati babu ma jaa fi kam yukabbiru al imam fi salati al idain yana musnad al imam Ahmad تتشي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 هذا سيداتي لحديث عبد الله بن عمرو كما يند ابن عبد البر يكرك صحابي ودن سك بعد الأباري يند النبي صلى الله عليه وسلم يكي سلر إيد ابن عبد البر يكرك ودن صحابي سنة ديوان سمو لحكا ونن يتبتا sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu makawa in ka duba irwaqul galil amjalla na ukshatina 111 muhammad nasruddin al-albani ya kawo wadannan riwayoyi al-tahfiz zadul ma'ad ibn al-qayyim al-jawziya amjalla na farko shafi 143 yace wa kana yabda'u bis salati yana siffanta yanda annabi yake ibada annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tafi filin idi abinda yake fara yi shine sallah kana yabda'u bis salati qabla al khutba annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tafi filin idi zai fara yin sallah ne kafin ya khutba fa yusalli rak'atayn zai yi sallah raka'a biyu يكبر في الأولى 7 تكبيرات متتاليات زي كبر سو بكاي اجيري كاغا بزي جينكر تسكاني با نان ابن القيم يانا تاري دا اكثرن مالامي اكثري فهمت الصحابي دا تابعي دا سورن سنا تشيوا كبر زا اي بكاي كوما زا اي سو اجيري سابانو فهمت عبد الله بن مسعود fa'ama ibn al-qayyim yana tare da imam malik yace bi takbiratul iftitah za a hada da kabbaran bude sallah duk da cewa al-imam shawkani yana ganin kabbaran nan da aka yi lissafin sa guda 7 banda kabbaran harama da kuma kabbaran ruku ibn al-qayyim yace yaskutu baina kulli takbiratayn saktatan yasira ba wai zai jera su a guje bane ya kamata idan yayi kabbaran sai ya danyi shiru allahu akbar الله أكبر ولم يحفظ عنه ذكر معين أما باب ونلا باري لا تكيئي دقاء النبي صلى الله عليه وسلم أكان شوائنا يومان ذكري بين تكبيرات أتكان كبرورنا ولكن ذكر عن ابن مسعود اما اكو لاباري ده يتثبت لدى عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود هو صحابي شي عبد الله بن مسعود بيچه النبي yana yi bala annahu kala yahmadullah wa yusni alayh mutun yayi yabo ga Allah ya gode ma Allah yayi yabo gare shi wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam yayi salati ga annabi idan yace Allahu akbar zai tsaya sai yayi yabo ga Allah yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce yabo ga Allah shine haylala yace alhamdulillah sannan ya haylala sannan ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki Allahu akbar wannan shine kabbara haylala yabo ne ga Allah subhanahu wa ta'ala zakarahu al-khallal kuma wannan yana daga cikin fahimtar al-Imam Ahmad mazhabar hanbaliya tana ganin babu laifi a yi kuma haka din ne tunda sahabi ne ya faɗi haka ba laifi bane don sahabbai ba sa yin bid'a sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yin bid'a to amma fahimtar sa ce babu hujja wanda ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa ya ce wa lam yuhfaz anhu dhikrun mu'ayyan babu inda aka samu labari wanda ya ayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wani zikiri a tsakanin waɗannan kabarbaro ya ce wa kana ibn umar ma'a taharrihi lil ittiba abdullahi ibn umar duk da yanda ya kasance mai tsananta kulawa ta wajen riko da sunna wato sahabbai suna kamar kashi biyu akwai kashi guda waɗanda ke ganin babu wani abin da mutum zai yi kawai illa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma waɗanda ke ganin ana iya fahimta ana iya tawili mutum ya yi aiki da fahimtarsa ko da wannan fahimta ba ta samu hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba abdullahi ibn umar ibn al-qayyim jawziya ya ce yana daga cikin waɗanda ke tsayawa a kan ainihin bin sunna kawai to amma duk da haka an samu labari ya rafa'u yadaihi ma'a kulli takbira abdullahi ibn umar ya kan ɗaga hannuwansa idan zai yi kabbara kowace kabbara wannan ya nuna cewa babu laifi amma dai babu hadisi nan ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa bayan kabbaran nan na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sake ɗaga hannuwa amma abdullahi ibn umar yana yi duk da cewa akwai hadisai da suke tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga hannuwansa ma'a kulli takbira duk sa'ilin da zai kabbara amma wannan a sallah ne sabanin kabbara ta idi kabbara ta idi babu wani hadisi kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da cewa yana daga hannuwansa duk sa'ilin da zai kowace kabbara amma dai abdullahi bin umar yana yi saboda haka nan ma idan aka samu mutum yana daga hannuwansa duk sa'ilin da zai kowace kabbara ba laifi ba ne tunda sahabi ya yi ibnu qudama a littafin al-mughni ya ce inda aka sake samun saɓani kuma shine ka san addu'ar buɗe sallah addu'ar buɗe sallah ana yin ta a sallar farilla kuma ana yin ta a sallar nafila du'aul istiftah to shin a ina ne za a yi addu'ar buɗe sallah idan za a yi sallar idi ibnu qudama ya ce yastaftihu ya'ni yad'u bi du'a'il istiftah aqibat takbiratil ula da idan liman yayi kabbaran farko wannan kabbaran farko ita ce ta harama ita ce ta fara sallar idi da yayi ta to sai yayi addu'ar buɗe sallah ashe kaga idan yayi kabbaran farko zai yi shiru yayi du'a'ul istiftah sai ya gama addu'ar buɗe sallah summa yukabbiru takbiratil idi sannan ya jera kabbarun nan na sallar idi sai ya gama su summa ya ta'awwadu sannan ya yi shiru ya yi a'udhu billahi don a'udhu billahi ba a bayyana ta bayan ya gama summa ya yi basmala summa ya qara'u sannan ya fara karatu to wannan ita ce mazhabar al-Imam Shafi to shi kuma al-Imam Ahmad yana cewa annal istiftah ba'da takbirati ba za ka yi kabbara ba za ka yi addu'ar buɗe sallah ba sai ka gama kabbarorin guda bakwai gaba ɗaya haɗe da kabbaran harama sun zama guda takwas ka yi kabbaran harama ka yi kabbarorin nan guda bakwai to sannan sai ka yi shiru sai ka yi addu'ar buɗe sallah وقال أبو يوسف يتعوذ قبل التكبير حكما أعوذ بالله دين أقول ودن لكي قنم محلن سا ينا كاتن أي كبرا لألّا يصل بين الاستفتاح والاستعاذة. ابن قدامى يجي يند يتارى إن شي في داتشيوة كفارة كبرا هرما دقا كبرا هرما سي أدو أربوط صلى لنين إتدا ما أدو أربوط صلى شريع ليستفتح به الصلاة an shar'an ta tane saboda mutum ya bude sallar sa da ita to ai da ma abin da ke farkon aiki a sallah shine kai kace Allahu Akbar kai kabbara kai kabbaran harama ka fara sallah to tunda ka fara sallah addu'ar bude sallah ita ce kamata ta zo bayan idan akai kabbaran harama sai addu'ar bude sallah fa kana fi awwaliha ka sa'iri salawati kuma sauran salloli idan kai kabaran harama sai kai shiru sai kai addu'ar bude sallah sannan ka jero kabarbarun nan ba za ka yi isti'aza ba sai lokacin da zaka fara karatu ba za ka yi al-isti'aza ba sai lokacin da zaka fara karatu innama shuri'a lil-qira'a saboda la'akari da aya ta 98 ta suratul nahl abinda Allah mu duka ke ce fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billah min ash-shaytanir rajim idan za ka karanta alqur'ani sai ka nemi tsarin Allah kaga baka fara ba za ka fara karanta alqur'ani ba kabbara za ka yi tunda za ka yi kabbara bai kamata ka yi isti'aza a lokacin ba abinda za ka yi bayan kabbaran harama shine addu'ar bude sallah sai kabbarori idan an gama kabbarori to lokacin ne za a yi nemi tsarin Allah saboda za a fara karatu kamar yanda yazo cikin alqur'ani idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billah sai zaka karanta alqur'ani sannan ka nemi tsarin Allah to amma duk da haka sai ibnu qudama yace wa ayyamma fa'ala kana ja'izan duk yanda mutum ya aikata yana zama daidai illa dai wannan fahimta ce ta malamai game da mahallin kowace ibada mahallin kowace ibada tunda akwai du'a'ul istifta akwai al-isti'aza da kuma basmala wanda dama an shar'anta su ne a farkon sallah yaushe ne za ka yi su akwai buƙatar ka san mahallin shi wannan dalilin yasa malamai suka bayyana fahimtar su daban-daban kuma wannan fahimtar da Ibn Qudama ya faɗa ita ce mafi inganci yana cikin al-Mughni mujallal na 273 da kitabul Isfaf mujallal na 341 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حديث نجبة وعن أبي واقد الليثي عن كربودك أبو واقد الليثي sunan sa al-Haris bin Auf radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda shi ma sahabi ne ma ya shahara da al-Kunya ana kiran sa Abu Waqid al-Layth al-Haris bin Auf qala kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yace an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya kasance ya qara'u fil adha wal fitr yana karantawa a idin layya da idin fitri yana karanta suratul qaf waqtarabat da suratul qamar wato iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da hadithin yana kitabul idain babu ma yuqra'u fi salatil idain hadithun 391 ibn Hajar bai kawo hadisin cikakkensa ba tamamul hadis an Ubaydillah bin Abdullah anna Umar ibn al-Khattab sa'ala Aba Waqid al-Layth Ubaydillah bin Abdullah ya bada labarin cewa akwai ranar da sayyiduna Umar bin al-Khattab lokacin yana shugabanci sayyiduna Umar ya tambayi Abu Waqid sayyiduna Umar bin Khattab ya tambayi Abu Waqid bin Layth ya ce masa ma kana yaqra'u bihi Rasulullah fil adha wal fitr menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a idil layya da kuma idul fitr fa qala sai abu waqid bin layfi yace kana yaqra fihima biqaf wal qur'an al majid waqtarabat as sa'atu wa shaqqa al qamar yanda lafazin hadisin yazo kenan mun shafada cewa ta sashin hadisi babu laifi dan mutun ya kawo riwaya bil ma'ana wannan zaka dalili yasa zaka ji mutun yakan ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza au kama qala amma alqur'ani ba a mata haka alqur'ani ba a mata riwaya bil ma'ana dole ka faɗi nasi yanda yazo cikin ayar Allah subhanahu wa ta'ala akwai wata riwaya kuma har yanzu tana gaban wannan riwayar din a sahihu muslim an ubaydillah wannan riwayar abu waqidin al-laythi da kansa ya bada labari yace sa'alani umar ibn al-khattabi umar ya mun tambaya sayyiduna umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yarda lokacin yana shugabanci sayyiduna umar ya tambaye ni inji abu waqid amma qara'a bihi rasulullah fi yawm al-eid game da surar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a ranar idi sayyiduna umar ya mun tambaya wace sura annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a ranar idi fa kuntu sai na bashi amsa nace biktarabati sa'atu wa qaf wal qur'an al majid annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta iktarabati sa'a wato raka'an farko ya karanta qaf ya juya yanda ya taho cikin wancan hadisi wato ya karanta surori guda biyu suratul qamar suratul qaf fa anan gurin akwai abin tambaya kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa cikin sharhin hadisi domin hadisin gaba ɗaya guda biyu riwaya biyu din suna jere suna sahihu muslim saboda haka yasa al-Imam an-Nawawi ya yi sharhi game da wannan hadisi a sharhu sahihi muslim juz'i na 6 shafin 182 sai mutane na tambaya ta yaya za a ce sayyidina Umar ya yi tambaya ga wani game da surar da annabi ya karanta a ranar idi ya aka yi sayyidina Umar ya ke tambaya me yasa sayyidina Umar ya tambayi abu waqidin al-laythi game da surar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a ranar idi to malamai sun ba da amsa gwargwadon fahimtar su anna Umar radiyallahu anhu shakka fi dalika akwai malaman da suke cewa abinda yasa sayyidina Umar ya tambayi abu waqi wace sura annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a ranar idi saboda shi sayyidina Umar ya yi kokwanto game da surar ne yana so ya tabbatar fastabatahu shi ne ya nemi tabbatarwa wajen abu waqidin al-laythi na biyu wasu malamai na cewa arada ilaman nasi bidhalika sayyidina Umar yana da wannan hali haka ma sahabbai suna da irin wannan hali kamar idan sayyidina Umar yana so ya karantar da mutane wata sunna maimakon ya fito kai tsaye ya gaya wa mutane ga abin da annabi ya yi a'a sai ya yi dabara sai ya ma wani sahabi tambaya sai sahabin ya bada amsa saboda in ya yi tambaya hankalin jama'a zai dawo ga ainihin tambayar da ya yi to kaga kowa zai saurara wancan sahabi sai ya bada amsa sayyidina Umar yana da wannan hali don in ka samu hadisai na tarihin sa zaka ga ire-iren hakan da yawa yana cikin abin da ya auku game da Abdullah ibn Abbas lokacin da yake so ya ci dalilin da yasa Allah ya saukar da suratul nasr iza jaa nasrullahi wal fath wato lokacin da ya tafi majalisin waɗanda suka yi yakin Badar ya tafi da Abdullah ibn Abbas yana rike da shi yana dan karami ya tambaye su me ya dalilin saukar da wannan sura kowa ya faɗi nashi fahimta sai sayyidina Umar ya ce to kaifa yaro me kake gani dalilin da yasa Allah ya saukar da suratul nasr dinnan Abdullah ibn Abbas ya ce ne a fahimta ta Allah ya saukar da ita ne don ishara ga annabi cewa ajalin sa ya zo kusa sai ce to ni ma dai bani da wata fahimta illa wannan kaga tambayar da yayi ba wai bai san amsa bane yayi tambaya ne don wata hikima da yake so ya fito da ita saboda wannan majalisi na dattawa ne ba su yadda wani ya shiga in ba su ba waɗanda suka halarci yakin Badar manyan sahabbai ne sai na Umar yake nuna musu cewa akwai yaro karami da ke da ilimin da ba ku da shi saboda haka yasa ya je da Abdullah ibn Abbas ya musu tambaya ba su iya bada amsa gamsasshiya ba sai Abdullah ibn Abbas ya bada wannan amsa yana musu ishara da cewa wato Allah kan bada iliminsa ga yaro wanda ya gaza ta wajen shekaru wato sai na Umar yana da wannan hali saboda haka yasa sayyidina Umar ya tambayi Abu Waqi wace sura annabi ya karanta a ranar Idi ba wai sayyidina Umar bai sani bane a'a ya sani innama arada ilaman nasi bidhalika sayyidina Umar yana nufin ya sanar da mutane ne su rike da kyau kusan surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a ranakun Idi don yabudu an anna Umar lam yakun ya'lam zalika ma'a shuhudihi salat al-Eid ma'a rasulillah marrat wa qurbihi minhu ba zai yiwu kace sayyidina Umar bai ya manta surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a ranakun Idi kasancewar sayyidina Umar yayi sallar Idi tare da manzon Allah lokuta da yawa kasancewar sayyidina Umar yana kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-imam an-nawawi yace fa fihi dalilun li shafi'i wa muwafiqihi annahu tusannu al-qira'atu bihima fil idayn wannan dalili yasa al-imam shafi'i yace sunna ne a rika karanta surorin nan a ranakun Idi biyu sunna ne yana daga muhimmancin karantawan tambayar da sayyidina Umar yayi ma Abu Waqi din laifi saboda ya fito da wannan sunnar a fili mutane su gane har sahabi ya rike surar da annabi yake yawaita karantawa a ranakun Idi kaga ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta fa yake karanta wata sura ba illa waɗannan surori biyu din shine al-Imam an-Nawawi yace qala al-ulama wal hikmatu fi qira'atihima hikimar da ta sa aka ce ya kamata a rika karanta surorin nan a sallar Idi limashtamalata alaihi min al-ikhbar bil ba'd saboda surorin guda biyu din nan sun kunshi labari game da tashi bayan mutuwa wal ikhbar an al-qurun al-madiya suna bada labarin zamunna da suka wuce wa ihlak al-mukazzibina Allah ya halaka makari masu ƙaryata annabawa wa tashbihi buruzin nas lil'idi bi buruzihim lilba'd ana kamanta yanda mutane suka bar cikin gari suka taho bayan gari za su yi sallah waɗannan surori suna karantar da mu haka mutane za su fito khurujuhum min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir mutane za su fito daga kaburbura kamar fari ne wato kamar yanda muke fita daga cikin gari mu je bayan gari mu yi sallar Idi sai a karanta maka waɗannan surori a ciki sai ka ji ana cewa haka fa Allah zai tada mutane daga kaburbura suna fitowa kamar fari Allah ya kyauta ƙarshen mu to ba waɗannan surorin ne kawai ba al-Imam Muslim ya kawo hadisin Nu'man bin Bashir mun karanta a baya ina kitabul Juma'a babu ma yuqra'u fi salati al-Juma'a wanda Nu'man bin Bashir yace kana Rasulullahi yaqra'u fil Idayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a sallar Idi biyu da kuma sallar Juma'a ranakun Idi da ranakun Juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta sabbi hikma rabbika al-a'la da kuma hal ataka hadithul ghashiya kaga an samu hadithin an-Nu'man bin Bashir annabi sallallahu alaihi wasallam ya karatu fil Idayn wa fil Juma'a yakan karanta a sallar Idi da kuma sallar Juma'a ya karanta sabbi a raka'a ta farko hal ataka hadithul ghashiya a raka'a ta biyu har ma yace wa idza tama'a al-eid wal jum'atu fi yawmin wahidin yaqra'u bihima aydan fi salati ko da za a samu ranar Idi ta dace da ranar Juma'a ranar Idi ta zo a ranar Juma'a kaga da safi za a yi Idi sannan kuma da rana a yi Juma'a An-Nu'man bin Bashir yace haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam zai sake karantawa a lokacin da za a yi sallar Idi zai karanta sabbi hisma rabbika al-a'la da hal ataka hadithul ghashiya lokacin da aka taho za a yi sallar Juma'a ya saki karanta sabbihi isma rabbikal a'la da kuma hal ataka hadisul gashi. Wannan ya nuna cewa akasari surorin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa kenan a sallar Eid, suratul Qaf da iktarabatis sa'a, suratul A'la da kuma suratul Gashi. Don haka yasa yana da kyau a lizimci waɗannan surori. Lizimtarsu ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lizimce su ya zama babu fashi, ko da yaushe waɗannan surori su za ka karanta kawai. Wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta mu gani. Hadisi na gaba, wa an Jabirin radiyallahu anhu, an karbo hadisi daga Jabir Allah ya kara masa yarda, qala kana rasulullahi idha kana yawmul idi khalafa tariqa. Manzon Allah ya kasance idan ranar idi ta kasance yana saba hanya, yana saba hanya. Akhrajahu al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari ya fito da hadisin yana kitabul idain, babu man khalafa tariqa idha raja'a yawmul idi. Hadisin 986. Yanda lafazin hadisin yazo, an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha kana yawmu idin khalafa at-tariqa. Shine lafazin hadisin. Annabi sallallahu alayhi wa sallam ya kasance idan ranar idi ta tazo to yana saba hanya. Yace wa li Abi Dawud, kuma a riwaya ta al-Imam Abu Dawud yana kitabu salati babu tafri abuwa bin juma'a, hadithi ya zubu da 156. An Ibn Umar, wato akwai hadithin Abdullah ibn Umar da yake kama da wannan hadithin na Jabir bin Abdullah. An samu hadithi daga Abdullah ibn Umar yana sunan Abi Dawud, kaga bai kawo hadithin ba, illa dai ya ce a sunan Abi Dawud akwai hadithi daga Abdullah ibn Umar. Sai ya dade lafazin hadithin yanda ya zo a sunan Abi Dawud. An Ibn Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadha yawm al-Eid fi tariqin. Abdullah ibn Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Eid ya riki wata hanya, summa raja'a fi tariqin akhara, sannan ya dawo a wata hanya daban. A tafiyarsa ya bi wata hanya, a dawowansa ya bi wata hanya daban. Kaga an samu sahabbai guda biyu. Ibn Hajar ya kawo hadisi, hadisai guda biyu, hujja biyu. Hujja na farko hadisin Jabir yana sahihul Bukhari, hujja ta biyu hadisin Abdullah ibn Umar yana sunan Abi Dawud. Sai ya dakata haka, kuma hadisin yana da shawahid, akwai sahabbai da suka ruwaito kama haka din. Misali akwai Abu Huraira yace annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja ila al-eid raja'a fi ghairi at-tariq alladhi akhadha fi. Wannan hadithun Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fita zuwa sallar Eid yana dawowa a wata hanya sabanin wacce ya bi lokacin da zai je Eid. Hadithin yana sunan Ibn Majah, hadithun Abu Huraira. Sannan akwai hadithun Abu Rafi, shi kuma yace annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yawmal idi mashiyan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fita zuwa ga sallar idi a sawun shi, thumma yarji'u mashiyan fi tariqin akhar, zai dawo kuma akan sawayansa amma a wata hanya daban. Sannan akwai hadithun Hafiz bin Abi Balta'a yace ra'aytu rasulullahi ya'til ida, naga manzon Allah ya tafi sallar idi, yadhhabu fi tariqin, ya tafi cikin wata hanya, wa yarji'u fi tariqin akhar, ya dawo a wata hanya. Hadisin yana al-Mu'jam al-Kabir na Imam al-Tabarani. Sannan akwai hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana ya'qudu yawm al-eid fi tariqin wa yarji'u fi ghayrihi. Abdullah ibn Abbas yace manzon Allah ya kasance idan zai tafi idi yana rike wata hanya, ya dawo a wata daban. Kaga an samu shawahid kenan. Hadithin Abu Huraira, hadithin Abu Rafi, hadithin Hafiz bin Abi Balta'a, hadithin Abdullah bin Abbas, duka suna tabbatar da cewa sunna ne idan dai Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi idi to yana saba hanya. Wannan ya tabbata sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka? To ba lalle bane ya zama ka san hikima, kamar yadda Ibn Uthaymeen yake faɗa cikin Sharhul Mumti, yace kai musulmi, abinda ayar alqur'ani ta tabbatar mana a suratul ahzab aya ta 21 shine laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir. Kai ka samu abin koyi mai kyau game da halin annabi sallallahu alaihi wasallam, baka cewa dan ne manzo yayi kaza kafin ni in yi, ba daidai bane. In dai mutum yana fatan ya samu kyakkyawar haduwa da Allah subhanahu wataala, yana fatan ya samu kyakkyawar makoma a ranar karshe, da zaran ya ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu, kokari zai yi. Amma duk da haka malamai sun yi ta kokarin su yi bayanin hikimar da ta sa manzon Allah yake saba hanya. Ibn Hajar a cikin Fathul Bari, wato sharhin hadisin Jabir din nan da muka karanta a mujallar na biyu shafin 473, ya ce wa kadir tulifa fi ma'ana zalika ala aqwalin kasira, an samu sabanin fahimta game da dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake saba hanya idan zai tafi sallar Idi. Fahimta ta zo daban-daban, ijtama'ali minha akthar min 20. Ibn Hajar yace ni sai da na tattara fahimta ta fi 20, kowane malami yana cewa ga fahimtarsa sai da aka samu kamar guda 20. Wa kad lakhastuha wa bayyantu zawahiya minha, ya takuro waɗannan fahimta har guda 26. Yana faɗin fahimtar da bata inganta ba, yace na ɗaya annahu fa'ala zalika liyashhada lahu fariqani, akwai malamin da ke cewa abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake saba hanya saboda kowace hanya ta zama shaida gare shi a kiyama, akwai malamin da ke da wannan fahimta. A wannan babu da yake haka ne, saboda lallai Allah ya tabbatar da cewa ƙasa za ta yi shaida a filin hisabi, ƙasa za ta yi shaida. Na biyu, waƙila sukanuhuma min aljinni wal insi, wasu malamai na cewa abin da ya sa ya saba hanya saboda kowace hanya ai za a haɗu da aljanu da mutane, to waɗannan da aka haɗu da su ɗin suna zama shaidar alheri ga wanda ya tafi sallar Idi, saboda ta dawowa ta wata hanya zai sa ka samu ƙarin shaidu a maimakon hanyar da ka bi ta fadi. Na uku, akwai malaman da ke cewa waƙila li yusawwa bainahuma fi maziyatil fadli bi mururihi, in ba don annabi ya bambanta hanyar ba, to babu shakka da an ɗauki wannan hanya ta zama sunna ita ma. Don a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna lura da abin da manzon Allah ya aikata, suna kokarin aikata irinsa. Kan mu manta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa zama a bakin wata rijiya, wannan zaman da ya yi a bakin rijiya sai da sahabbai suka dinga biyo baya suna yin irinsa, saboda tsananin son su ga cewa sun yi duk abin da manzon Allah ya yi, saboda tsananin son su ga cewa sun yi koyi da manzon Allah. To saboda haka yasa sai manzon Allah in ya tafi da wannan hanya sai ya dawo ta wata, don in a ce ko da yaushe ya tafi wannan hanya ya dawo, sai a ce wannan hanyar tana da wata albarka ta musamman, shine manzon Allah ya saba. Na hudu, aw fi tabarruki bihi, akwai masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fatan ya dace, wato ta saba hanya din ana fatan za ka dace da albarkan Allah subhanahu wataala idan ka saba tafarki din, don mutum bai sani ina ne Allah madaukaki ya aje albarkansa. Saboda haka yawaita hanyar tafiya ibada abu ne wanda ke muhimmi. Na biyar, akwai masu cewa liyashumma ra'ihatal miski min at-tariq alladhi yamurru biha li'annahu kana ma'rufan bi dhalika, annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya sani Allah ya halicce shi ya masa wata mu'jiza, inda duk ya wuce sai an ji kamshi sallallahu alaihi wasallam, yana da kamshi na almiski. To idan ko zai bi wannan hanya a ji kamshin nan, ai wancan hanyar ma akwai bukatar mutane su samu wannan, saboda haka yasa sai ya saba hanya din, akwai mai wannan fahimtar. Na shida, ila li anna tariqahu lil musalla kanat ala al-yamin, abinda yasa hanyar da yake bi tana dama, falau raja'a minha la raja'a ala jihati shimali, da zai dawo ta wannan hanya to da ya dawo ne ta hagu, faraja'a min ghairiha sai ya dawo ta wata, to wannan babu hujja akai. Shi yasa Ibn Hajar yace wa hadha yahtaju ila dalil, wannan fahimtar bata inganta ba. idan da aka ce mutum ya tafi hanya ake ta dama dawowa ba zai dawo ta kanta ba don kar ya zama ya dawo ta hagu shine sai ya sake wata kaga in ya sake wata ba ita ya biyo ba bare a ce ya bi hagunta ya bi damar wancan yace la saba hanya saboda dacewa da damar hanya babu hujja akan shi na bakwai wasu na cewa li ibhari shi'ar al-islam fihima abinda yasa saboda ana son dama ranar idi mutane su rika kabbara to wannan kabbara da ake idan ana kabbaran kaga ana bayyana take na musulunci domin abinda ya bambanta musulmi da kafiri ke to idan ya zama an bi wannan hanya aka bayyana wannan kabarbaru wancan hanya ma aka dawo ta haka kaga kusan ko ina kenan an samu tabbatar da ainihin taken addinin musulunci a cikin gari sannan na takwas akwai masu cewa li ibhari zikrillahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta ya saba hanyoyi ne lokacin tafiyar idi da lokacin dawowa saboda ya bayyana zikirin Allah subhanahu wataala idan ya bi wannan hanya saboda zikirin Allah idan za a tafi idi ana yin sa a bayyane wannan sunna tana neman mutuwa Allah ka samu iya raya ta amma idan aka bayyana ta cikin wannan hanya idan ita kadai ce aka bi kaga wancan hanya ba a bayyana zikirin Allah ba saboda haka yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ta wata hanya saboda ita ma a bayyana zikirin Allah subhanahu wataala na tara kila liyabiza munafikina aw yahud wasu malamai suna cewa abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake saba hanya wajen tafiya da dawowa saboda ya baka ran munafikai da yahudawa yana daga hikimar fita bayan gari a sallar idi saboda kafirai da makiyan Allah su ga yawan musulmi yasa aka ce a fita maza da mata manya da yara kaga idan an game duk hanyoyin garin ko ina mutane sun bi kaga kafirai za su ce lallai waɗannan ku suna da yawa kaga ransu zai da wanda ayar alqur'ani ta tabbatar da haka wannan wata falala ce waqila li yurhibahum bi kasrati man ma'ah na goma akwai malaman da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka dai dan ya razana makiya a razana makiya idan har aka ga adadin mutane to za a ji tsoron cewa za a ji tsoron takalan musulmi saboda ganin yawan jama'an da ke fita zuwa sallar idi na 11 waqila habran min kayd ta'ifatin akwai malaman da ke cewa annabi yana saba hanya ne saboda me saboda daukan mataki kada ya fada tarkon makiya tunda an san ranar idi duk za a tafi bayan gari to lokacin da duk aka tafi bayan gari sai a dana tarko ayan Muhammadu tana zai biyo ko sai a tona mai rami a shirya mugunta gare shi to sai manzo Allah ya saba hanya kaga wata dabara ce wato kamar tsalo ne na yaki akwai malaman da ke ganin haka din kuma wannan yana da ma'ana saboda cikin malamai masu sharhin hadisi Ibn Battal yana da wannan fahimta yace nashabi wa qila fa'ala zalika li ya'ummahum fi sururi bihi yayi haka ne saboda ya game jama'a wato da ainihin nuna murnar sa ya zama duk jama'a sun fahimci lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin farin ciki da wannan rana ta idi na 13 aw tabarruk bi mururihi wasu na cewa dalilin da yasa ya saba hanya din saboda fatan mutanen da ke wannan hanyar su ma su samu damar kusanta ga annabi su samu albarkan da Allah subhanahu wataala ya saka masa na 14 wa bi ru'yatihi wasu na ganin a'a saboda ai su ga annabi ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ganin annabi shi kansa ni'ima ce don haka idan ya bi wancan hanya sai biyo wata na 15 wal intifa'u bihi fi qada'i hawa'ihi annabi yana saba hanya saboda me mutanen wannan hanya ta yi suna da wata bukata ko suna da wata tambaya da za su yi wadancan fa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ta hanyar su kaga su ma idan suna da tambayar za su yi ta na 16 aw ta'allum wal ibtida'i wal istirshad akwai wadanda ke ganin saboda kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai koda ba su da wata tambaya da za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tana yiwuwa suna da wata bukata da annabi zai biya musu wanda yasa yake tunda shugaba ne bai bi hanya guda ba sai ya saba hanya na sha bakwai akwai masu cewa saboda sadaka da ake karba wurin mutane, na 18 saboda sallamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga mutane, addu'a ce akwai bukatar waɗanda ke wancan hanya su ma su samu ita fallalan wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na 19 waqila li yazura aqaribahu, wasu na cewa Annabi yana saba hanya ne saboda ziyartar dangi masu rai da matattu, saboda ziyartar dangi, ziyartar makabarta in zai wuce, idan zai wuce kaga zai musu addu'a. Na 20 akwai masu ganin liyasila rahimahu, wato dan ya sada zumuncinsa, wato na masu rai. Ko dai addu'a ga matattu idan akan hanyar akwai makabarta. Na 21 waqila li yatafa'ala bi taghayyuril hali, wasu na ganin ai wannan kamar fatan alkhairi ne, abinda ake nufi da fatan alkhairi, tunda na je ta hanyar nan na dawo ta wancan, to ina fatan Allah ka canza min rayuwa sabanin tabara kamar yadda na canza hanya, wannan fatan alkhairi ke, wato shine ake kira at-tafa'ul, ba canfi bane, fata ne na alkhairi, saboda ba wani abu aka yi mara kyau ba, idan an yi abu mai kyau sai a ce mara at-tafa'ul. Na 22 waqila kana fi zahabi yatasaddaq, wasu na cewa idan Annabi yana tafiya idi yana ba da sadaka a hanyarsa, to wannan sadaka kada ta tsaya ga ainihin hanya guda, saboda haka ya saba lokacin dawowa. Na 23 waqila fa'ala zalika li takhfifi az-ziham, abinda yasa Annabi ya bambanta hanya saboda sassauta cikowar mutane, to wannan hujja ita ce ta fitarwa, da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi idi ta wata hanya ya dawo ta wata hanya, li takhfifi az-ziham, saboda a samu sassaucin cinkoson jama'a, domin idan aka ce duk jama'a za su bi hanya guda to za a samu tarnuzuki. Wannan kamar al-Imam al-Ghazali yana da wannan fahimta, al-Imam al-Tabari haka nan, akwai hadisin al-Imam al-Baihaqi wanda ya tabbata daga Abdullah ibn Umar, yana cewa li yas'an nas, saboda hanyar ta wadaci jama'a, saboda hanya ta wadaci jama'a, wannan dalili ne mai karfi wanda ya dace da hankali. Na 24 yace yufassir bi barakati wa fadli, hadisin Abdullah ibn Umar da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana saba hanya saboda ya zama hanyar tayar wa mutane, to ba sharadi bane ya zama yawan mutanen, ba sharadi bane, yana iya yiwuwa. Abinda Abdullah ibn Umar yake nufi shine albarka ta addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yalwaci dukkan mutane, ba wai ainihin hanyar ce za ta yalwaci dukkan mutane ba, akwai malaman da suke ganin haka. Waqila kana tariquhu allati yatawajjahu minha ab'ad min allati fiha, wasu na cewa hanyar da ya tafi tafi nisa, hanyar dawowa tafi kusa, shi yasa ya saba hanya akan haka. Sannan na 26 ibn Hajar yace waqila li anna almala'ikata taqifu fi turuqat, akwai masu ganin saboda mala'iku na tsayawa a gefen hanya, mala'iku suna tsayawa a gefen hanya, to kaga idan aka saba hanya din an dace da shaidar mala'iku da ke wancan hanya da mala'iku da ke wannan hanya, waɗannan duk suna cikin ibn Fathul Bari bayanin Ibn Hajar game da dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan saba hanya lokacin tafiya idi da kuma dawowa. Kuma ba shi kadai ba, Ibn Qayyim al-Jawziyya shi ma ya faɗi haka a littafin Zadul Ma'ad mujallad na farko shafi na 449, yana cewa wal asahhu innahu li zalika kullihi, Ibn Qayyim yace duk waɗannan abubuwa da muka faɗa sun dace da dalilin da yasa Annabi yake saba hanya, duka dalilan. Wali ghairihi min al-hikam allati la yaqlu fi'luhu anha, in ka duba al-Mughni na Ibn Qudama a mujallad na uku shafi na 283 shi ma ya kawo haka. Hadisi na gaba, وعن انس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه, انس يجي النبي صلى الله عليه وسلم يا اسو مدينه, منزل الله يا اسو مدينه, وهم يوم ولهم يومان يلعبون فيهما, ولهم يومان يلعبون فيهما, متان مدينه سنا ده وسو فانيكي غدا 2 ودان سكي واسا اتشكن. فقال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتي قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما, Allah ya canza muku da wasu ranaku da suka fi waɗannan alkhairi, yawmal adha wa yawmal fitr, ranar idil layya da ranar idil fitr. Da can suna da ranaku da suke buki, sun ware ranaku saboda buki kurum ranaku biyu mutanen Madina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to Allah ya canza muku da waɗannan. Saboda haka yasa malamai ke cewa ranar Idi ba ranar buki bane kawai, rana ce ma ta ibada, domin rana ce da Allah ya shar'anta murnarsa. Sabanin yanda dan adam zai kirkiro wata rana ya shar'anta yin murna a ciki, wannan Allah da kansa ya shar'anta. Akhrajahu Abu Dawud, hadisin al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi, wan Nasa'i da kuma al-Imam an-Nasa'i bi isnad sahih. وعن علي بن ابي طالب ان كرب حديث لذا سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال سيدنا علي يتي من السنه ان يخرج الى العيد ماشيا yana daga sunna mutun ya fita zuwa ga sallar idi yana takawa a sawun shi wato kar mutun ya hawa bin hawa ka tafi akan kafanka sayyidina ali yace wannan yana daga sunna hadithin rawahu tirmidhi حديث يروى في سنن الترمذي ابواب الايدين عن رسول الله باب ما جاء في المشي يوم العيد حديث غريب جدا 30 اما با لفظ الحديث ان ابن حجر يكاوى في بلوغ المرام يند حديث يروى عن علي بن ابي طالب قال من السنه ان تخرج الى العيد ماشيا ينا daga sunna ka fita ka tafi idi kana tafiya akan sawunka wa an ta'kul shay'an qabla an takhruja kuma ka ci wani abu kafin ka fitar. Wannan shine lafazin hadisin, kaga nan ma ya kawo shi ne riwaya bil ma'ana wa hasana al-Imam Tirmidhi ya kyautata isnadin hadisi, wato al-Imam Tirmidhi yace hadha hadithun hasan, sai yace wal amalu ala hadha al-hadith inda aktsari ahli al-ilmi, ana aiki da wannan hadisi wajen aktsarin matana, akasarin masana suna aiki da wannan hadisi. Yastahibuna an yakhruja ar-rajulu ila al-eid mashiyan, akasarin masana suna so mutun idan zai tafi sallar eid ya fita yana tafiya akan sawunsa. Wa an ya'kula shay'an qabla an yakhruja li salati al-fitr, ya ci wani abu kafin ya fita kuma in dai sallar eid idul fitr. Qala sai ce wa yusahabu Allah yarkab, Allah yarkab illa min uzri, mustahabi ne kada mutun ya hawa abin hawa sai idan akwai uzuri. Hadisin yana da kyau, yana sahihu sunan Tirmidhi, kuma hadisin ya zo a sunan Ibn Majah, yana kitabu iqamati salati wa sunnati fiha babu ma jaa fil khuruj ila al-eid mashiyan, amma riwayar Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yakhruju ila al-eid mashiyan wa yarji'u mashiyan. Saboda haka hadisin Abdullah bin Umar ya fi muhimmanci akan hadisin da Ibn Hajar ya kawo a bulughul maram, domin hadisin da Ibn Hajar ya kawo, hadisin sayyidina Ali, ba hadisi bane marfu. Sayyidina Ali yana cewa minas sunna, yana daga sunna ka fita zuwa idi kana tafiya akan sawunka. Amma hadisin Abdullah bin Umar fa shi labari ya bayar, yace kana rasulullahi yakhruju ila al-eid mashiyan. Kaga hadisin Abdullah bin Umar ya fi inganci akan hadisin sayyidina Ali, duk da cewa ma'anarsu guda. Manzon Allah ya kasance yana fita zuwa ga idi yana tafiya akan sawunsa, wa yarji'u mashiyan, ya dawo kuma yana tafiya akan sawunsa. Hadisin yana da kyau, yana sahihu sunan Ibn Majah. Sai hadisi na karshe a wannan babi, wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu, an karɓo hadisin daga Abu Hurairah, annahum asabahum matarun fi yawmi idin, ruwan sama ya same su a ranar idi, fa salla bihim annabiyyu salatal idi fil masjidi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sallar idi a cikin masallaci. Rawahu Abu Dawud, yana kitabun salati. Ibn Hajar yace bi isnadin layyinin, isnadin hadisin yana da laushi, yana nufin hadisin bai inganta ba. Akwai litafin da muka yi magana wanda Albani ya rubuta, wani risala ana kiranta risalatu salatul idain fil musalla hiya sunna, a cikin wannan risala din ya kawo hadisin nan, yace isnadin hadisin bai inganta ba, yana da rauni. Bal Ibn al-Hajj al-Litani ta al-Madkhal a mujallad 283, al-Madkhal litafi ne mai muhimmanci, domin ya rubuta littafi saboda kirga bid'a kudu littafi ne da ya jera bid'a a cikin saboda haka littafi yana da kyau ka same shi al-madkha yace salatuhuma fil masjid ala mazhab malik rahimahullah bid'a ibn al-hajji yace sallar idi a masallaci in dai a mazhabar al-imam malik ne bid'a ne illa an takuna samma baruratun da'iyatun ila zalika sai fa idan akwai wata larura sai dai fa idan akwai wata larura wacce ta sa za a yi sallar idi a cikin masallaci amma in ba larura to ga malik bid'a ne kuma gaskiya ne saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da masallacin madina duk da haka ya fita bayan gari ya yi sallah ko da yake ga bayanin al-imam shafi'i idan an samu wadata masallaci zai iya daukan jama'a ba laifi bane don a yi sallar idin a cikin masallaci amma la'akari da wannan hadisi hadisin bai inganta ba alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihah wannan shine karshen babi na 14 babu salatul idain wanda insha Allah mun kusa kawo karshen abin da ya shafi sallah gaba ɗaya Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskure muna jan hankalin yan uwa gaskiya akwai wata matsala a yanzu akwai wata matsala babba wacce ya kamata mu sata a tunaninmu taimako da wannan masallaci yake samu ya ja baya kuma ba wasu ne za su taimaka wa masallacin ba illa mu yanzu ta kai ga hatta kudin da ake samu a sai mai yana gagara fi sabilillahi da akan tara ko da lokacin karatu ne yanzu ya canza baya ba shi da yawa za a kai lokacin da za a zo generator nan babu mai karatun nan kuma ba shi ba in ma aka aje batun ma sallar juma'a karatun ma da muke akwai ranar da za a zo yi ya zama to babu hali a yi shi da generator sai dai mu nemo kendir to kaga wannan ci baya ne gare mu gaskiya ya kamata mu ƙara yunkuri wajen taimakawa da fi sabilillah in ba da hali in akwai wanda zai riga taimakawa ne a sace a ce misali zai karbi jarka ko a bashi ya riga kawo mai sadaka ba ƙaramin lada ba ne Allah ya ƙarfafa mu a kan hidimar addininsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك